اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من اي الله سبحانه وتعالى godiya da ya kawo wannan lokaci da ya kawo wannan lokaci da ci gaba da darasin aljamu bayna sahihaini na yahya ibn abul aziz al yahya wannan shine darasin mu na 17 cikin wannan littafi mai albarka cikin mujalladi na 3 zamu tashi har yanzu muna cikin kitabu siyar zamu tashi babi mai magana akan babu qatl shajar wan nakhil fil harbi babi mai magana akan halacin dace itatuwa idan aka tahi yaki dan wata maslaha wannan hadisi amma la ta hadisi na harko ke tana hadisi abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu harraqa an-nakhil bani nadir annahu sallallahu alaihi wasallam ya dace itatuwan jabiyuno na kabila bani nadir kuma ya kuna su wa qata kuma ya daddace su wa hiyal buwaira a garin buwaira buwaira cikin garin madina ne cikin bangaren madina ne amma wajen madina kana annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje wa'annan bayan Allah kamar da muka san lokacin da ya hijira zo madina ya iske kabila ta yahudawa kabila guda hudu kenan akwai kabila bani nadir akwai bani qainuqa akwai bani quraiza akwai bani harisa su hudu kenan to wayannan su ne kabilar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske a garin madina to wayannan bayan Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muahada tsakanin su alƙawari cewa ayi zaman lafiya kada wani ya yaki wani su kuma bani nadir sai suka saba sai suka rika yaqa annabi sallallahu alaihi wasallam suke kokarin su saba alƙawari kuma suna son su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to suna da dabino kamar da muka sani Madina gari ne na dabino sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano cewa idan suka tashi yaki sai su haye bisa dabino suna jiho annabi sallallahu annabi da shi da sahabban shi to sai annabi Allah ya saukar da aya cewa a dace wannan itatuwa inda saboda bisa iccen suke yawa suna jiho sahabbai suna tsaran sahabbai ku kuma sahabbai ba ku da ikon ku habige su saboda mi su suna masa icci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aka dace itatuwan kuma aka kona itatuwan kaga wannan dukiyar su ce dabino dukiyar da suke amfani da ita ce garin Madina da dabino suke amfani shine abincin su kuma shine dukiyar su ta kasuwanci kamar da muka karanta hadisin Jabir baya to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aka dace kaga abin neman kudin su ne dan saboda maslaha ya halitta a dace su dan saboda maslahan musulunci sai annabi ya umarni aka dace su to akwai ɗaya daga cikin sahabbai ana ce ma Hassan bin Sabit shine da hakan ta faru sai yake rira musu waka irin abu yayi dadi yake waki yake musu waki yana cewa wahana ala sarati bani luayyin hariqun bil buwairati mustadirin yana mammaita wannan waka ana dace ta tuwa yana mammaita wannan waka mana wahana ala sarati bani luayyi sune quraishawa daga makka dama su quraishawa suna da wannan kishi duk inda nasu yake idan aka taba shi duk da su din da suke can wurin ba musulmai bane ba amma ga mutanen su can a Madina ana musu wulakanci shine suke jin haushin haka na suna mai dorar to shi kuma Hassan da yake mai wannan waken yana musu wake yana cewa wahana ala sarati lalle wannan lokaci sun samu guri a sauƙaƙe gurin banilu ayyin sunan quraishawa ya samu al'ada sauƙaƙe ta yadda ga yana ana kona dabinan buhaira buwaira buwaira shine kabila shine inda bani nadir suke zamne kenan yake musu wake yana cewa ga yaki ya faru tsakanin kabilan annabi sallallahu alaihi wasallam da bani nadir to quraishawa gurin ku ya cika ga ana kona dukiyoyin bani nadir sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كان الله سبحانه وتعالى كتشا ما قطعتم من لينة باب أبن لكوك ينكي نلينة لينة نورا دبينو نما لما يسمى تفسر كلمة لينة أما أصلا كلمة دبينو أكيني في ميسا أكيرات كلمة لينة وسكتشي سود دبينو كلا كلا أبن سيني akwai dabino ajwa akwai dabino kaza akwai dabino kaza shi yasa aka samu shi kalmar lina kenan abincin yahudawa da kuka dace kuka yanke su kuka dace su ma qatatum millinatin aw taraktumuha abinda kuka yanke na dabinan yahudawa ko ku bar shi tsaye ko ku kashe shi ko ku daddace shi ku kone ala usuliha ku bar shi akan asalin shi fa bi iznillah wannan ya horin da iznin Allah walyukhzil fasikin saboda fasikai su tuzarta saboda fasikanci da suke suna jiyuwa musulmai to Allah ya umarni aka ke wannan da iznin Allah ne aka yi wannan wani ya ce ai banna ce abinda mutane ke ci ya halitta ku je ku da kafiri ne ya halitta ka je ka kona musu gona ko da kafiri ne saboda da iznin Allah ne aka yi abun kuma Allah ne subhanahu wataala ya saukar da aya dan a tozartar da kafirai saboda sai da suke wulakanta da musulmai to lokacin Abu Sufyan kamar da muka karanta can baya Abu Sufyan ya kasance yana daga cikin shugabanni a Makka to shi kuma lokacin kafiri ne da kuma Hassan kana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kana jiyowa musu wannan kalmomi kana nuna musu ya kun ji dadi saboda ga yana ana kona gona kan kafirai sai ya mai da ansa shi Abu Sufyan wa fi ruwata yake cewa fa shabahu Abu Sufyan ibn al-Haris Abu Sufyan bin Haris ya mai da ansa yana kace adamallahu zalika min sani'in Allah ya dawamar da wannan abun da kuka aikata adamallahu zalika min sani'in kenan daga abun da kuka aikata sani'in abun da kuka aikata wa harraka fi nawahiha sa'iru wa harraka fi nawahiha sa'iru ku je ku ta konawa ha abun ya kai ku kone zagayen Madina gaba daya idan kuka kore sai zanto sa'iru sai zanto wahala za ta koma ga ayyan Madina in kuka ta kona ai garin ku ne kuka kona sai ke bada ansa yake cewa sata'alamu ayyuna minha binuzhin sata'alamu ayyuna minha binuzhin sai ku gano cewa nuzu wanda ya fara jawo rigima ni da mu da ku za ku gano cewa mu da ku wa ya fara jawo rigima wa ta'alamu ayyu ardina tadiru da ku gano kuma ayi ardina da kasan mu Makka da kasar ku Madina wa za ta cintuwa ku kuka kona dabinan Madina ku je ku ta kona hatta zagaye hana nawahiha zagaye Madina gaba daya idan ta kone da mu da ku za ku gano cewa mu da ku wa ya fara tabo wani sata'alam ayyuna minha binuzhin wa mu da ku wa fara tabo wani wa fara shan wani kuma sannan ku san cewa da kasan mu da kasar ku wa aka tozarta wa tai ya ci baya wannan hadisi yana karantar da mu cewa ya halitta idan aka shi aka samu kafirai za a yaka su in akwai maslaha tahadduki ya sako na ya halitta ta yadda ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mashi izinin ya kona musu dukiyar sa ya daddace ita su wanda suke hawa suna cutar da shi misali dan aka shi yakin kafirai su suna iya hawan bene ko su iya hawan wani wuri inda ku ba ku iya zuwa can wurin daga can suna jiho muku nukuliya ta yadda ku ba ku iya abin nan ba ku iya zuwa can kuna da izinin ku kona musu wannan abun da suke hawa dan su san ku in yaki ana mubaraza ne tsakanin wane da wane amma ya zanto wani za a iya hawa wani wuri ya rika jiho muka nukuliya dan ya halakar da kai baka san ta ina yake hitawa ba to in kana da iko haka ya halitta mun fahimta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi izini a dace ita tuwa ga abincin da suke ci ne abin kayan gona da suke aiki da shi ne suna saidawa amma Annabi ya ce Allah ya ce a dace kuma a kona kaga a dace kuma a kona ba dauka za mu yi barantana ku ce mun dauko ganiwa ko mun dauka muku dukiya a konawa za a yi shine Allah subhanahu wataala ya umarni ya ce ko ku dace ko ku bar shi bisa matsayin shi inda yake bisa iccen shi da yadda kuka yi da iznin Allah ne aka sa kuku zabo dan yanda kuke gani yayi muku daidai mun fahimta sai babi na gaba bab ma yusibu min ta'am min ardil harbi kenan babi mai magana akan abin da ake samu na abinci lokacin da aka tahi yaki ana Abdullah bin Mughaffal radiyallahu anhu kana kunna muhasirina qasr al-Khaybar aba bilad muka fadake jaman kasance muna kilga abubuwan da muka samu a yakin Khaybar yakin Khaybar lokacin da aka yakin Khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam me ya samu ganima tare da sahabbai lokacin da aka yakin Khaybar shekara ta 7 sai yake cewa farama insanin bihirabun fi sham sai daya daga cikin mutane masu abin sai su ejefi akwai salaka salkar da aka tara kafire suka tara mai ciki sai daya daga cikin mutane sai wani shehi wannan salkai sai mai na zuba abdullahi mugafala ke cewa farazautu la'akhuzuhu sai nayi kokari da in dauki wannan salkar da mai ke zuba faltafattu fa iza nabi sallallahu alaihi wasallam sai na duba sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallo na fastahayitu minhu sai naji kunya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wura abdullahi bin mugaffal an tahiyaki an samu ganima amma ganimar da gaske akwai salka wanda ake tara salka asalin salka ta ruwa ce ita wannan mai ne ke ciki mun gane kenan man da ke ciki sai ya zura hannu da salkan nan sai ya zura hannu ya dauke wannan salkai da zanto tashi sai ya duba sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na kallon shi sai ya ji kunya ruwaya imam muslim lokacin da ya zura hannu za ya daukawa ruwa imam muslim take cewa sai annabi ya yi mulmushi bai ce mai komai ba sai annabi ya yi mulmushi bai ce mai komai ba alama kenan ba wani abu bane ba in dauka za kai ka dauka tunda annabi ya yi mulmushi mun fahimta sai dai mu sani cewa shi dauka abu abinda aka samu na ganima ka dauka kafin a raba shi wannan gululi ne mun gane amma abdullahi bin gafal ke cewa da ya tayi za dauka sai annabi ya kalle shi sai ya ji kunya to kaga annabi bai ce mai me yasa zaka dauka ba me yasa bai ce mai kaka dauka ba mun fahimta sai wannan ya nuna cewa ashe ba gululi bane ba sannan kuma kaga malam sai ya babi mai nuna cewa in abinci ne kana ai dauka ba gululi bane ba saboda mai abinci ne mun fahimta amma can abinda ake lissawa shi cikin gululi yanzan to abinda za a rabawa na bayi ko na dakumma ko kuma na abuwa amma wannan mai ne abinci ne shine malam ta ce ma yusidu min qami fi ardil harbi abinda ake samu na abinci dan ka dauka ba matsala bane annabi bai mai fada ba bai ce ka kare yi ba mun fahimta wannan yana nuna cewa kenan cikin gululi ana hidda abinci baya ciki waja fi hadisi ibn umar radiyallahu anhu kuma hadisi ya tabbata riwaya abdullahi ibn umar yake cewa kunna nusibu fi magazina mun kasance muna samu cikin yakin da muke ta al-asla muna samun zumuwa wal inab da inabi fa na akuluhu wa la narfa'uhu sai mu rika ci ba mu kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga ganibar da muka samu mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika sariya wanda baya cikin yakin amma sai su samu wani abu wanda ya kai abinci ne sai su ci abinci ba tare da sun kawo shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kenan kaga yace suna samun zumuwa suna samun inabi sannan kuma ba su kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wala narfa'u ba mu kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan cinye kayan su suke kenan wannan yana nuna cewa in abinci ne babu matsala ba gululi bane ba sata bace ba mun fahimta na'am sai babi na gaba malaka ta babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam uhillat lana al-ghanaim la uhillat lakum al-ghanaim mun karanta hadisin Jabir baya wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uditu khamsan lam yudi ahad min al-anbiya'i qabli an bani wasu abubuwa guda biyar wanda ba a taba ba wani ba daga cikin annabawa da annabawan da suka wuce ba a taba ba wani annabi irin wannan abubuwan guda biyar sai shi kadai abu na farko ya zaro yace daga cikin su yake cewa ji'ilat liyal ard masjidan wa duhura yake cewa uhillat liyal ganaim yake cewa waji'ilat liyal ard masjidan wa duhura wa uhillat liyal ganaim wa nusirtu bir ru'bi masirat shahr an sanya mana cewa kafiran da zani tahiyya yaki gare su an umarta an sa musu tsoro kafin in ji da wata guda za su tsorata su shiga cikin imuwa ka gane kenan daga ciki aka ce uhillat liyal ganaim daga cikin abubuwan yace an halatta mana ganima mun fahimta sannan yace abu na hudu yace cewa an aika kowane annabi ana aika shi zuwa ga al'umma shine kasa yake cewa wa bu'istu ila an-nasi kafa shi
kowane annaba ana aika shi zuwa ga al'ummar shi kadai amma shi ga ya ana an kawo shi ga al'umma gaba daya al'umma duk al'umma da ke rayuwa a doran duniya yau karkashin annabi sallallahu alaihi wasallam take to kaga wancan hadisi yana ba mu budi yana ƙara buda mana hanya ga wannan hadisi annabi hurairah radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga abi hurairah Allah ƙara mishi yarda yake cewa khaza nabiyyun min al-anbiya'i faqala faqala liqaumihi daya daga cikin annabawa wani yayi yaki a cikin al'umman da ta wuce baya faqala liqaumihi sai ya ce ma al'umman da za ta haya yaki da su la yatba'ani rajulun malaka bud'a imra'atin daga cikin ku kada wani wanda za cikin wanda za su tahiya ba ni tahiya da mutumin da ya san ya mallaki mace wadda ya ka halitta gare shi wa huwa yuridu an yabni biha walamma yabni biha wanda yana kokarin ya bina'i gare ta ma'ana ya gina usra tare da ita sa ayyuhu tare da ita sabuwa wadda amarya ce walamma yabni biha a lokacin da yana kwadayin yana son ya kusance ta to in ya san yana da sabuwa amarya kada ya bini ma'ana annabi yana son ya nuna cewa wannan annabin cikin annabawan da suka wuce wani ya tahiyaki amma da zai tahiyaki sai ga musu yau wanda ya san ya saban aure kai bini cikin wannan yakin mun fahimta wala ahadun yabni buyutan ko kuma mutunan da ke gina gidashe walam yarfa suqufaha ko kuma mutunan da ya fara ginin gida amma bai yi da ginin ba bai rufi ba shi ma kada ya bini mun gane wala ahadun ishtara ganaman aw khalifatin wa huwa yantaziru wuladatiha ko kuma mutunan da ya sayi dabba yana kiwanta yana son wannan dabba ta aiwa mushi aya to shi ma wannan ba za ya bina ba kaga mutane guda uku ya zano wannan annabin daya daga cikin masu fassara sun nuna cewa wannan annabin shine yusha daya daga cikin annabawa wanda suka wuce mun fahimta amma na annabi bai ga mana wani annabi bane ba ya ce daya daga cikin annabawa na kabilar da ta wuce da za ta haya yaki yayi yaki amma da za ta yakin sai ya ga al'umma shi mutane guda uku ka su bi shi daya daga cikin su wanda ya saban aure kai bi shi na biyu daga cikin su yace wanda ya san ya fara ginin shi bai rihi ba kada ya bi shi na uku wanda yake kiwon dabbobi yana kula da dabbobin shi wayannan kasibi shi yaki saboda idan suka bi shi yaki hankalin su yana ga abun da suka bari baya mun gane to wannan ashe ba sallah kadai ba take buƙatar nutsuwa hatta jihadi yana buƙatar in zaka taya ka taya da nutsuwa mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sallah cikin al'amarin sallah sallah ana buƙatar nutsuwa ba a sallah idan ya zanto akwai abinci kusa la salata bi hadratil ta'am ba wa sallah ga duk wanda abinci ya zo mai kusa ga abinci an zuwa to kada ka ce barkatai kai sallah sai ka dawo mun gane wala yudafi'u akbasani kuma kada wanda za ya tahiya sallah ya zanto abubuwa guda suna damuwa shi bayan gari da hitsari wannan duk wanda yake jin su ya tsaya ya sauki sannan ya tahi masallaci dan kada ya tai babu nutsuwa mun fahimta to shi ma wannan kaga aka ce annabin nan sai ya ce mutane guda uku ka su bini dan ka tahi babu nutsuwa ya zanto ana yaki amma hankalin su na gida mun gane fagaza sai ta ya ci gaba da yake shi amma wannan mutane guda uku kada su bi shi mun gane fadana min alqaryati salatul asr ya kusanci yayi nisa ya tayi wurin wannan kauye da za ya yaki sai marici ya mushi bai je ba sai baya sai kusan sallal magriba sai sallal asr aw qaribun min zalika ko kuma wani kafso bangare lokacin sallal asr ko kuma lokaci mai kama da haka fa qala lish shams ga rana ta tayi faduwa sai ya ce ma shams ya rana innaki ma'mura ke umarninki akai Allah ne ya umarce ki wa ana ma'murun ni ma Allah ne ya umarce ni Allah ya umarce ki duk lokaci yayi ki fadi ni ma Allah ne umarce ni in tahiyaki kenan mu duka da bisa Allah da bisa al'amarin Allah muke amma za mu ganin cewa nan wurin umarnin ya sha bamban mun fahimta ita na rana Allah ne umarce ce umarni ne amma amrun kauni amri ne na kauni shi kuma abin ne shar'i ina umarnin su ya sha bamban ita dole ne ta yi abin da Allah ya sa ta saboda kai tsaye ne shi kuma ya aika uzuri yayi ko kai yayi mun fahimta shari'a tana da sauki lokacin da aka ce ayi abu kaza sai wani mani ya gitta to akwai sauki an iya daga maka ita warana al'amari ne kauni wanda kawai an sa ta dole in lokacin ta yayi dole ta yi mun fahimta shine ce innaki ma'mura wa ana ma'muru allahumma habisaha alaina ya allah ka rike ta kada ta hadi fa hubisat hatta fataha allah alai allah ya rike rana allah ya amshi addu'a shi kai tsaye rike rana har sai da ya gama al'amuran shi fa jimal ganaim sai tattara ganima fa sha'at yani an-nar sai ga wuta ta zo litakulaha dan ta ci wannan ganima falam tad'amaha bata ci ba su al'umma da ta wuce idan suka yi yaki suka samu ganima bata halitta gare su ba ba su ci kawai kai tsaye za a garin wuta ta zo ta cinye wannan ganima alama an karbi yakin ku an karbi aikin da kuka yi kai tsaye za a garin wuta ta zo ta ci wannan abin da aka da kuka tara na ganima za ku tara shi wuri ɗaya kawai sai a ga wuta ba wanda ya san daga ina take bullowa mun fahimta al'amari ne na Allah Allah yana sa hanyoyi kala-kala na muraqaba bawa yanzu su idan ana san suna gane cewa aikin nan ya karbu a ga wuta ta zo ta cinye wannan ganima da suka samu to wannan aikin nasu ya karbu mun fahimta idan bata zo ba to aikin ku bai karbu ba to shine wannan bawan Allah yake cewa sai ga wuta ta zo litakulaha falam tad'amha sai ga wuta ta zo za ta ci amma sai ta kici kenan da take ci akwai wata alama akwai matsala sannan kuma alama cewa aikin ku bai karbu ba da wutar ta bullo amma kuma ta kici abu da kuka samu fa qala inna fiikum gululan alama cewa cikin ku akwai wanda ya gululi akwai wanda ya saci wani abu wanda ba halitta mishi bai sata falyubayyi'ni min kulli qabilati rajulan sai ya umarni yace cikin kowace kabila kowace kabila a sa wani ya zo ya yi mini mubaya ta nan ne za na gano cewa ga wanda ya saci wannan abun mun gane falaz mene kenan falazi kati ya da rajulin biyadi ko da aka ce ayi kabila in ya zo wannan kabila sai hido mutum daya ya mishi mubaya an aka hido wancan kabila mutum daya ya zo mishi mubaya sai aka samu wata kabila kai tsaye yana zuwa ya mai mubaya sai hannun shi ya liki ga hannun annabin nan in ka ba da hannu ayi mubaya a haɗa hannu to sai hannun ya liki ga annabin ai duk abin da aka dauka mun fahimta to nan wurin kaga ai alama cewa kabilar ku cikin ku ne aka yi wannan abin hannun ka ya liki an zo ana mubaya a hannun ka ya liki ga hannun annabi mun gane shine falan zai kati yadi rajulin biyadihi sai hannun shi ya leke da hannun annabin fa qala fiikumul gulul cikin ku ne aka samu wannan mai sati mun gane falyubayyi'ni qabilatuka qabilaku yanzu so nake kuma kowa yanzu daya bayan daya kaga bai zargi wannan bawan Allah ba dan da dai kabila aka ce duk wata kabila ku hiddo mutun daya sai Allah ya nuna mu'jizar shi ya bayyana ga cikin wannan kabila amma ba a ce wannan bane ba sai annabin ya ce to yanzu cikin kowace kabila ina san a hiddo kowa ɗaya bayan ɗaya har mu kai ga wanda ya sata kayan mutane mun gane shine falyubayyi'ni ne kabilatuka falazikat yadu rajulaini aw salasa biyadihi aw salasatin biyadihi sai ga yana mubaya'a da wannan yana mubaya'a sai ga aka samu mutum uku da hannunsa yana liƙiya ta hannun annabi mun gane kenan nan shakku ne daga rawi mutum biyu ne ko mutum uku an dai kama na harko ciki to yanzu wannan kabila ta ayini ya tabbata gare ta yanzu cikin ku ake son kuma a tabbata abu ɗaya bayan ɗaya a gano daga nan aka ƙara samun wasu wanda hannunsa ya liƙe tare da wannan annabin faƙala fi kumul gulul ya ce to cikin wa'annan ukun ko biyu da aka samu cikin ku ne aka samu mai wannan gululin wanda ya ɗauki kayan mutane fa ja'u bi ra'sin misli ra'sil baqaratin min zahabin sai suka zo da wani abu kamar kan sanu a dunkule cibire amma da zinari ne mun gane suka tattaro suka kawo abu cibire na zinari fawadu'uha sai suka aza cikin wannan kayan da aka tara wanda ake son wuta ta ci sai suka zo suka aza wannan abun da suka kawo fasha'atin naru fa akalaha sai ga wuta ta zo ta cinye kayan duka gaba daya summa ahallallahu lana al-ghanaim sai Allah ya kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai Allah ya halitta mana mu ya zanto mu ganima mu za mu iya ci ra'a da'afana wa ajazina fa ahallaha lana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga raunin mu sannan kuma ya ga cewa muna iya kasawa sai Allah subhanahu wataala ya halitta mana in mun je yaki mun samu ganima ya halitta mu ci to wannan hadisi akwai fiqh mai dama cikin wannan hadisi wannan fiqh na farko cewa ashe al'ummar da ta wuce su ma an farlanta musu yaki kamar yadda muke yi kamar da mu ma aka farlanta mana yaki mun fahimta tunda kaga wannan al'ummar da ta wuce mu ne ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ashe su ma suna yaki mun gane sannan wannan ya karantar da mu cewa falala wannan al'umma cewa Allah ya fifita mu sabanin wata al'umma al'umman wanda suka wuce mu Allah ya fifita mu cewa ya halitta mana ganima duk abinda muka je muka samu na hannun kafirai to ya halitta mu ci mu raba tsakanin mu da muka tahi yaki amma su za a tara suri ɗaya ne kawai a koma gefe ai kallo kai tsaye wuta za ta zo ta kona wannan abu mun karanta cewa Allah subhanahu wataala ya fifita wannan al'umma da abubuwa da dama daga cikin abubuwan da Allah ya yayi mana na falala da ni'ima cewa ganima muna cin ganima sannan al'ummar da ta wuce idan najasa ta taba kayansu kaga su kayansu ya dace wurin ake baka cewa ka zuba ruwa ko kaje ka wanki a dace wurin za kai mu kuma yanzu Allah ya halitta mana cewa ya mana sauki idan najasa ta zuba ga kayanka kaje ka wanke wurin kaje ka wanke wurin in ka wanke sai ka zo ka ci gabar sallarka mai ahalari yake cewa idan idza ta ayyanat najasa idan najasa ta bayyana gatanan gahili ana gani a wanke wurin bayan tabassat idan ta watsu to ashe a wanke kayan gaba daya ka ganin wurin sauki ne ka wanke wurin ko kuma in najasa ta watsu ga jikinka gaba daya ta bata ma kaya kaje ka wanke kayan gaba daya kaga wannan ni'ima ce mun fahimta sannan mu bambanci tsakanin al'umma mu da al'ummar da ta wuce Allah ya halitta mana cewa in kana cikin gonarka kana aiki lokacin sallah yayi daga nan baka da ruwa ko kana da ruwa kadan ba su isa ka kai taimama daga nan kamar da gaba gaba kawai kai sallarka su kuma wa sai sun yi arwalla kuma sai sun taimama sallaci mu kuma wa an halitta mana cikin gona kawai kai taimama daga nan kamar da gaban ka gabas kawai ka kabbara sallah kadan daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan kuma ya nuna mana cewa a cikin masu yaki duk wanda ya dauki abin da ba nashi ba ko kuma ga abin da mutun ya dauka na kayan ganima da aka samu idan ya dauka ne kafin araba to wannan gululi ne wannan gululi ne zai zo da shi ranar kiyama Allah ya ce wa man yagululi ati bi ma ghalla yawmul kiyama duk wanda ya gululi ya dauki abin da ba araba ba ka san shi bane ba akai ga kasawa ba yayi sauri yayi zarbabi ya dauke ya doye to zai zo da shi ranar alkiyama mun fahimta na'am sai babi na gaba babu tanfilil saraya babi mai magana akan cewa ana ba mutane kari idan aka tahi wanda suka tai yaki ana musu kari shine tanfili shine anfal an ibn umar radiyallahu anhu ma kala ba san nabi sallallahu alaihi wasallam sariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sawazarun dina ta yaki sariya jama'a wanda ake turawa su yi su yaki wanda babu annabi ciki annabi bai tahi ba ya tura kadan daga cikin sahabbai su je su yi yaki wasu malaman sun haddade adadin abinda adadin jama'an da za su kaiwa a ce musu sariya wasu sun ce mutum 14 wasu sun ce mutum kaza abu ne wanda dai ijtihadi ne na malamai mun fahimta ba a taba je shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ijtihadi ne na malamai Allahu a'lam Abdullah ibn Umar yake cewa ba san nabi sallallahu alaihi wasallam sariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya jama'a na yake kibala nashidin bangaren nashid fa kuntu fiha ina daga cikin wanda suka tahi wannan yakin fa balagat sahamuna 12 bari ba'iran an muna kaso da muka samu mun samu raqumma sai aka yi muna kaso muka samu kowa ya samu raqumi 12 ruwayan imam muslim yake cewa raqumma ne aka samu tare da kananan dabbobi gana'im mun fahimta kananan dabbobi kenan sai abdullahi ibn umar yake cewa kowa da aka kasa sai kowa ya samu kaso 12 mun gane wai fan wai wa nufallid menene wa tufallina ba'iran ba'iran sai aka kara mana kari aka yi mana raqumi guda guda fa wajadna bi 13 ba'iran sai aka sai muka zanto kowa ya samu raqumi 13 12 kasan da aka babu ne sannan sai aka kara mun kari kenan abinda aka yo na ganima shugaban da aka tahi yaki in ya ga wanda ke da kokari ciki yana iya kara ma wanda yaga cewa wannan ya kokari ban can ba kowa ka san shi mun fahimta shine ake ce mutamfil amma mutun kari bayan abinda aka bashi tamfili abinda aka baka azo a kara maka mun fahimta to abdullahi ibn umar yake cewa da aka mana kari sai da muka samu raqumi 13 ani bin umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yunaffil ba'd man yab'as bina saraya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kara ma mutane cikin wanda aka aika cikin cikin wurin yaki li anfusihim khasa yana kara musu su kade kawai siwa ismul amal amatin lil jaysh saban banda wanda aka yi kari wanda aka ba kowa na wannan rundunar yaki to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma kowa kari yunaffil ba'd man yab'as mina saraya yana kara ma wanda aka tahi yaki idan aka tai wannan aka bashi kasan shi wannan aka bashi kasan shi to wannan ana yana da ikon in ya ga dama ya roka in ya ga dama shi shugaban shine zai badawa mun fahimta to nan wurin akwai ruwaya da ta tabbata cewa kaga nan annabi shi ya bada can kuma Abdullahi ibn Umar ya ce an tura su nan kuma annabi shi ya bada kaga nan wurin akwai cin karo da juna ko mun gane nan annabi shi ya ba shi ya kara ma mutane kuma Abdullahi ibn Umar ya ce sariya ce aka tura sariya kuma annabi baya cikin ta yadda ake tahiya ya aka kara ma wani wasu malaman suka ce da umarnin shugaban sariyan ne annabi ya umarce shi ya ce in an ga masu kokari a kara musu kenan idan shugaban tahiya yayi ya bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar annabi ne ya aikata mun gane wasu suka ce sai da aka zo da gani mai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka kasa aka ba kowa kaso sannan da aka kasa sai aka kara ma kowa annabi ya kara ma kowa idan muka dauki wannan fassarai wannan taujihin shi ma akwai matsala saboda Abdullahi ibn Umar cewa daga can inda muka yi yakin muka zo da kaza kaga annabi bai tahi ba ko mun gane alama wannan taujihin kenan bai da wurin shiga na na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka zo da ganima aka raba aka ba kowa annabi ya kara musu alama cewa tunda Abdullahi ibn Umar ya ce daga can kowa da raqumi 13 ya dawo to kenan wannan ya nuna cewa annabi ba kawo ta gare shi ba ba shi bane yayi karin da hannun shi ya ba da izini ne can shugaban da ya tsaye shugaban ta shari'a ya musu kari mun fahimta kenan wannan ya nuna mana halattun cewa idan aka ba kowa ka san shi abinda aka yi saura sai a duba a ga wane ne yake kokari ciki a kara mai wannan ba haramun bane ba mun gane ba rashin adalci bane ba dukan ku kuka tahi amma da kuka tahi wane yake kokari sai a kara mai mun gane sai babu na gaba malaka cewa babu malam yuqammis malam yuqammis aslan babu mai magana akan cewa wanda aka tahi aka samu ganima kai tsaye daga nan ana bashi abinda ya samu ba tare da ya bada wannan khumsi da ake bada ba mun gane aslab jami'i ne na sulub abinda aka samu na yaki wanda ke in na hadu da wani muka yi yaki da shi to kayan da ke gashin shi na bindigogi da meye da meye to sun zama nawa mun fahimta ina iya daukar su mun gane waman qatala qatilan falahu sarbuhu annabi ke cewa duk wanda ya kashe wani mai kashi to yana ya dauki duk abin da ke ga jikin shi sarbuhu ya dauki abin da ke cikin jikin shi na kayan yaki da yazo da su annabi qatara radhiyallahu anhu qala abi qatada yake cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam a hunain abi qatada yake cewa mai hitani mu da annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka yakin hunain فلما التقينا كانت للمسلمين حو جولة لوكاشين دمكا هادوزا موهارا ياكي مسلمين سنا دواني زاغاي دا سكا ساما مكانسو لوكاشين داكا ياكي سي سكا سورتا كوا سي هوار روغاوا فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين سينغا واني سكن مشركي يابي wani cikin musulmai ya bi saman kanshi ya hau kanshi za ya kashe shi ana ya hau gusa shi za ya kashe shi fastadartu hatta ataituhu min wara'ihi sai na zagayo na biyo ta bayan shi har sai da nazo ta bayan shi hatta darabtuhu bisayfi sai na soke shi na bige shi da makami na adda ala habli atiqihi sai na dace shi ga wannan igiye ta kafada wannan jijiye ta kafada sai na bige shi nan wurin da addata mun gane fa aqbala alayya sai ya waywayo gare ni fa bammani bamman wajadtu min harihi almaut da ya kama ni sai ya mace ni har sai da naji zamanin mutuwa ashe mushrikin da karhin shi da sauran shi kuma mun fahimta summa adraktuhu almaut sai ga mutuwa ta same shi fa arsalani kai tsaye sai ya mutu sai ya sake ni mana abu kata da ya sha da kyar ya buga daidai wurin bugu amma kuma da ya wayo gare shi ya kama shi ya matse shi yake cewa matsan nan da ya mai kuma sai Allah ya kawo mutuwa gare shi sai ya mutu dole ya sake mun gane falahiqtu umar bin khattab sai nazo na samu umar bin khattab fa qultu sai nace mishi ya umar bin khattab ma balun nas me yasa mutane suke rugawa qala amrullahi kenan al'amran Allah ne yayi tsanani kowa yake shin abin da ke gare shi summa innan nas raja'u sai mutane suka dawo wata ruwayan ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci zubair bin awam yace ma mutane su dawo me yasa suke guduwa yace ma mutane su dawo kenan summa innan nas raja'u sai mutane suka dawo wajalasa nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yake cewa man qatala qatilan lahu duk wanda ya kashe wani alaihi bayyinatun falahu salabuhu duk wanda ya kace mutunan da shi ya kashe shi kuma yana da hujja cewa shi ya kashe shi ga dalili shi ya kashe shi falahu salabuhu to duk abin da ke jikin wannan bawan Allah ya dauka nashi mun gane faqumtu faqultu abu qatala yake cewa sai na tashi na fadi cewa ni na kashe wani man ya shahadili wa za ya mini shaida cewa ni na kashe wani summa jalastu ba wanda ya tashi ya bani shaida sai na zauna summa qala sai annabi ya karama maimaitawa man qatala qatilan lahu duk wanda ya kashe wani cikin wannan yakin fa alaihi bayyinatun yana da hujjoji da ke bayyana cewa shi ya kashe shi falahu salabuhu to duk abin da ke jikin shi ya dauka fa qumtu sai abu qatada yake cewa sai na kara tashi fa qultu sai nayi magana man ya shahadu li wa za ya shaida gare ni summa jalasa sai ba wanda ya shaida gare shi sai kara zauna summa qala salisa sai mamata wannan karo na uku nisluhu irin wannan magana fa qumtu sai na kara tashi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaka ya abu qatada me yasa me kai kai abu qatada menene matsalaka ya tashi zauna ya tashi sai da ba wanda ya bashi shaida kuma ya san cewa ga ya bawon Allah shi ya kashe wannan bawon Allah amma babu shaida saboda annabi ya azza shar'i ya ce wanda ya kashe wani amma sai yana da hujjar da za ta kare shi fa qasastu alaihi alqissa sai na ga ya mishi labarin komi da komi fa qala rajulun sai ga wani bawan Allah ya tashi ya ce sadaqa ya rasulullah wannan bawan Allah yayi gaskiya abin da ya fada gaskiya ne wasalabu indi amma abin da ke nauantan kafir mushriki na kwace su ga sanan ga hannuna mun fahimta wani da aiki wani da shan wahala wani da gashi dukiya sai ce abin da ke jikin wancan mushrikin ga sanan na kwashi suna hannuna wancan bawan Allah yana da gaskiya shi ya kashe shi amma kayan da aka samu ga jikin shi ga sanan gare ni mun gane fa'ardini anni fa'aridihi anni, sai ya ce ya annabi Allah ka bashi wani abu ya yahe mun su, fa'aridihi kai sa ya yarda ya bar mun su, ka kwanta mishi da hankalin shi ka bashi wani abu ko ya yarda ya yahe mun. Fa qala Abu Bakar Siddiq, sai Abu Bakar Siddiq yake cewa la Allahu izan, yace kamar yace a wannan ba kamar ka faɗi kalmar cewa wannan ba ka isa ba, mun ga shi ne la ha la kaga ka riga ka kori ha, kamar damiri ne wanda ke nuna cewa ba yiwuwa a yi wannan, da izinin Allah dai wannan abun bai kamata ka yi shi ba, mun fahimta. Yake cewa la ya amidu ila asadin min usulillahi, bai kamata ba zaki daga cikin zakokin Allah ya je ya kokari, shi ne Abu Qatada ya je ya kokari ya samo abun nan, yuqatil anillahi wa rasulihi, ya je ya yakin nan sadan saboda dauka kalmar Allah da manzon shi, yudi ka salabu kuma ya ba ya doki kan ya je baka shi, Abu Qatada shi da ya shafa waya da kire da kire tsira, kuma yanzu ka zo ka ce ka kwata kayan kai sun zama naka, so kake a baka su kamar ya lokacin da yake nemo wa za a bani shaida, ya shiru ya kiba da shaida saboda ya san kayan suna gare shi, kuma tana iya wa mashi ma shi ne aka ce ta, mun fahimta, shi Abu Qatada shi ne ce ta. Sai Abu Bakar ya ce wannan bai kamata ba a ce zaki da jikin zakokin Allah wanda ya je ya yakin nan fi sabilillahi dan dauka kalmar Allah kuma ya zo ya samu ya ci nasara kuma ka ce ya baka. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqa, Abu Bakar ya gaskiya, Abu Bakar wannan magana da ya faɗa karɓaɓɓa ce ya gaskiya. Fa atahu, sai ya maida mai kayan shi. Abu Qatada sai ke ce fa bi'tu dir'a, sai na saida dir'i inda ake sa makami, ma'ana Abu Qatada ya ce ya kasa abubuwan daban-daban sai ya rika saida su, mun gane. Yake cewa fabta'atu bihi makharaqan fi bani Salma, sai na saida da na saida dir'i cikin su, sai na sauguna cikin bangaren kabilar bani Salma. Bani Salma kamar da muka faɗa baya cewa wuri ne da shi ma duk bangaren Madina ne, cikin Madina amma akwai wancan zamanin akwai bambanci, kamar nan maraɗa ce da tsibiri amma yanzu kaga ta haɗe, to yanzu bani Salma sun haɗe cikin garin Madina gaba ɗaya. To sai sai gona can wajen, fa innahu awwal malin, yake cewa farkon kuɗin da na samu ne, ta'assaltuhu fil islam, yake cewa farkon kuɗin da na taɓa samu ne a ɓangaren musulunci, da ya samu wannan ya sayi wannan gona ita kaɗai ya mallaka cikin dukiyar shi. Wani hadisi ya karantar da mu abu na harko matsayin Abu Bakar Siddiq wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ta yadda kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi maganar shi kuma ya jinjina mai wannan magana gaskiya ne, wani ya je ya yi kokari kai kuma ka ce annabi ya sa baki a bar maka a yafe maka, ko kuma annabi ya biya kai kuma kana gefe, ba san kai bane malam, mun san ko mene ne kwaɗayin in samu in zanto ni ma wane ne, ga makami an samu ga wane, wancan ya je ya kokari ya samu, wancan ya za kokari ni an gane da shi ne za a cewa naje na yi yaki, mun fahimta, naje na yi yaki na samu nan kawai shi yayi ba, yanzu kokari yake annabi ya taimaka ya sa baki a bar mai, mun fahimta. Wannan kuma yana ƙara mana cewa hujjan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya nuna cewa idan aka yi yaki kai da wane kuka yi mubaraza kuka haɗu ka kashe shi, to duk abin da ke ga jikin shi za ka ɗauke shi ya zanto naka ne, na bindigogi da sauran kayayyaki, mun fahimta. Wannan kuma yana ƙara karantar da mu ƙoƙarin sahabbai, ƙoƙarin sahabbai, ta yadda Abu Qatada ba ya ga mushriki bisa wani zai kashe shi, amma yanzu zo ta bayan shi ya kama mushi da ƙarhi, mun fahimta. To kaga wannan kokari ne na sahabbai na cewa suna kokarin su da sun kawo abin nan daurin su a cikin musulunci. Sai hadisi na gaba, ana Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu qala, Abdurrahman ibn Auf yake cewa bainama ana waqifun fi safi yawmi badarin lokacin da ina tsaye cikin sawun masu yaki a yakin badar lokacin da aka yi yakin badar ina musu sawun masu yaki fa nazartu an yamini wa an shimali sai na duba bangaren hagu na da bangaren dama fa idza ana bi gulameni sai ga wasu yaro guda biyu minan ansar daga mutanen madina hadisat al-asnanuhuma shekarun su an kadan ne fatamannaitu an akuna baina abdullah bai minhuma sai yake cewa ni ne kwadai in samu wanda suka hisu shekaru abdurrahman bin auf ya lokacin da ake musu sawun yaki lokacin da ake yakin badar sai ganshi tsakanin tsakiye wasu yara guda biyu sai kwadai inda ma tsakiye wasu manya ne ba wa'annan ba fa gamazani aduhuma sai dayan su ya dan zingine ne haka fa qala sai ya ce ya am ya kai dan uwa hal ta'rifu abu jahl ka san abu jahl qultu na'am sai ya ce na san shi ma hajatuka ilayhi ya ibn afi me alaka ka da shi me matsalaka da shi me kake so gare shi qala ukhbirtu annahu yasubbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bani labari cewa yana zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannun shi la in ra'aytuhu inda na gan shi la yafariqu sawadi sawaduhu hatta yamutu al'ajalu minna yake cewa in dai Allah ya hada mu da shi muka gama jiki da shi to ga gangan jiki na da gangan shi jikin shi ba tarbuwa sai ɗaya daga cikin mu ya mutu wanda ya zanto yana harko harkon mutuwa kenan sawadi wa sawaduhu gangan jiki na bakin jiki na da jikin shi ba za mu rabuwa ba har sai na ga sai ɗaya daga cikin mu wanda Allah ya rubuta mai harkon mutuwa ya mutu shine a'ajal minna to nan wurin sai wannan bawa ne suke fata ashabtu li zalika abrahman ibn auf sai ba shi mamaki wannan yaro yana fadin wannan magana fa ga mazanil akhar sai dayan su nabi yace fa qala li misruhuma misluha sai ga mai irin wannan magana da ya fada mini falam ansab an nazartu ila abi jahl yahulu bayna an-nas ina nan tsaye ina daga kai sai naga ga abu jahl cin yana yawo yana zagayawa cikin kafirai qultu sai nace ala inna hadha sahibakum allazi sa'altumuna saltumani wannan shine dan uwan ku wanda kuke tambaya ga Abu Jahl can wanda ke tambaye shi fabtadarahu bi sayfihi ma sai suka zagaye shi da addinan shi addinan su fadarabahu hatta qatalahu sai suka zagaye shi suka rika datsar shi sai suka kashe shi dan yare kanana summan sarafa ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai suka ruga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka bashi labari fa qala ayyukuma qatalahu daga cikin ku wane ne ya kashe shi qala kullu wahidin minhumma kowane ne daga cikin su yace ni na kashe ana qataltuhu ni ne na kashe shi fa qala hal masahatu ma sayfaykuma shin addinan ku kowane ne ya sare shi addashi da kowane ne addashi ta same shi ta goge shi qala la suka ce a fa nazarfi sayfain fi sayfaini sai annabi ya kalli addodin kowane ne makaman kowane ne fa qala kilakuma qatalahu annabi yana son ya gano cewa wane ne yahi bugu da kyau yahi bugun shi da kyau sai ya ce wane ne cikin ku addashi ta same shi sosai to nan annabi sai ya kalli makaman nasu sai ya ga fa qala kilakuma qatalahu sai ya ce dukan ku dukan kuka yi tarayya wurin kashe shi salabuhu li mu'az ibn amr bin jamu amma makaman shi za a ba mu'az bin amr bin jamu dama wa'annan yara guda biyu kamar yadda ruwaya wata ruwaya ta bayyana ta nuna cewa mutane guda biyu dukan su sunan su mu'az bin afran da mu'az bin amr bin jamu su dukan su ana kira su da mu'az to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku duka kowa ya kashe shi kowa ya yi musharaka wurin kashe shi amma amr bin jamu mu'az bin amr bin jamu shine zai dauka kaya nake jikin shi ma'ana annabi ya duba ya ga cewa shi addashi ta shi shiga gare shi mun fahimta wa kana mu'az bin afra wa mu'az bin amr bin jamu wa fi ruwayatin wa tarwa yake cewa qala al-awwal dai daga cikin su yake cewa ahadullah nayi ma Allah subhanahu wa ta'ala qawli in ra'aytu ana aqtulu na hadin shi sai na kashe shi aw amutu dunahu ko kuma ni in raina ya ko ni mutu kafin shi ko in kashe shi ko ya kashe ni faqala li al-akhar sirran sai ma abraham ibn auf yake cewa dai daga dai dama ya gaya mani daga koyi min sahibihi misluhu sai gaya mani sirri ne amma ba dayan bai shi ba ni daga ni sai shine ya gaya mani kenan dai ya bayyana cewa ina dauki alƙawari na dauka mu Allah alƙawari inda na gamu da Abu Jahl sai na kashe shi shi kuma wannan dayan dama ya riga ya ga Mu'az ya ce mishi shi ma irin wannan magana qala فما سرني أن أني بين رجلين مكانهما sike cewa lokacin nayi kwadayin in samu wasu mutane wanda suka hisu ashe mun sani Allah ya azani tsakanin wasu mutane masu gwaraza waɗanda ake alfahari da su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana alfahari su sun kashe cikin maƙiyan Allah shine Abu Jahal fa shartu lahumu ilayhi ni kuma ni ne na nuna su kaga nayi ni ma ina da kokari ina bakin kokari na ni ne na ishara gare su gare shi har suka kashe shi fa nashada alai فشد عليه فشد عليه مثل دفرين ليس سفرين da sadun ko kenan fashadda alaihi sai suka tsananta mai kamar yadda kai safaraini da sifir kamar suka sakaraini ne sakaraini kenan sai suka sa shi tsakiya suka sa mai shadda alaihi suka daure shi shadda alai kamar ka shid ka daure dabba kamar ta tsananan dauri to wannan kaga hadisi yana karantar da mu fiqh kamar haka lokaci ya tai sosai ko abu na farko ashe wanda suka kashe Abu Jahal gasu Mu'az bin Jamuh wa Mu'az bin Ja'far sune suka kashewa Abu Jahal kuma yare kanana a wancan lokacin yadda Abdurrahman bin Auf yake cewa ɗan shekarun su kadan ɗan kananan shekaru ge gare su wannan shine a takaice kissa kashe Abu Jahal na da mu tsake na insha Allah ha ko tambaya sai ya tambaya lokaci ya ja sosai wa alaikum salam yayi ne
ya sama abun kai ka wani
ba ne shi
ya halitta
na'am
a wajen yaki da mutum sai yaki. Ya samu kayan ka wani.
Na'am, ganima. Duk darasin da muka yi kenan bai da fa'ida mala. Ko muka fahimci darasin da muka yi gaba ɗaya ba. Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halatta mana ganima abinda muka samu ga kafir ya halatta ka ci. Inda yaki ne ka tafi fi sabilillah. Abin da muka faɗa da Allah ka ba mu ladar shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon jarawa Allah kai mai iko na kan komai Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk